بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وصلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر ب27 درجه.
مالن يچه والغسل لدخول مكه مستحب. Wato yin wanka saboda shiga birnin Makka a wannan guri da ake ce da shi Dhi'uwan, ko wannan guri da ake ce da shi Muhassab, wannan mustahabbun mustahabbi ne. Wato saboda da waɗanda suke tafiya Makka suna tafiya ne a saman raƙumma ko da ƙafafunsu ko kuma a saman abin hawa kafin su isa birnin Makka, saboda guri ne wanda yake da kwayyashi don sun yi ƙura. To dan haka idan mutum zai shiga Makka, saboda ya shiga yana da kyau, ya shiga jikin shi yana da kyau, tufafin shi yana da kyau, to sai ya zamanto mustahabi ne yin wannan wanka. To malamai suka ce ko da a yanzu idan mutum ya tafi Makka, to wannan mustahabbancin yana nan, kamar yadda wato mustahabbancin yin al-ashwadu salata da sassaka, yanda a yanzu abun ya huce. To amma dai har yanzu yana nan a matsayin shi na cewa za a yi sassaka ne a kewayo guda uku na farko a wajen tsawafi. An gane ko? Was-salatu fil jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja. Malam yace yin sallah a cikin jama'a ta fi lada sama da yin sallar mutum guda ɗaya da daraja ɗaya-ɗaya har guda 27. Idan ya zamanto mutum ya yi tattaki ya tafi masallaci saboda niyyar sallar jam'i, ya tarar da limami an shiga sallah ko ba a shiga sallah ba, to idan ya bi limami sallah har a gama wannan sallah ɗin, to yanda zai samu lada da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi wanda zai tashi a gidansa ko a shagonsa ko a kasuwar shi ya yi ta shi kadai. Na'am.
Wassalatu fil masjidil harami wa masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fardun afdalu min as-salati fi sa'iril masajid.
Malam yace wassalatu fil masjidil haram, yin sallah a masallaci mai alhurma a masallaci na Makka, wa masjidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma yin sallah a masallaci na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Madina. To yin sallah a cikin waɗannan masallatan guda biyu, mutum ya yi ta fardhan shi kadai ba tare da wani ba, ya yi ta shi kadai yana matsayin shi ne limamin shi, shi ne imamin shi, afdalu min as-salati fi sa'iril masajid, yafi sama da yin sallah ta farilla a cikin jama'a a sauran masallati. Wato yanda zaka samu lada mai yawa yafi yanda zaka yi sallah a cikin jama'a a waɗansu masallatan ba na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba, ba na Makka ba, saboda waɗannan masallatan Allah subhanahu wata'ala ne ya ba su darajar su. Yin sallah ta farilla a cikin masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fi linki dubu na yin sallah ta farilla a wani masallacin ba na Annabi ba, yan banda masallaci mai alhurma, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu min almasajid illa almasjidul haram. Wato yin sallah a cikin wannan masallacin nawa ta farilla ko ta nafila ya fi sama da yin sallah raka'a dubu a cikin wani masallaci wanda ba wannan ba, in banda masallaci mai alhurma. To dan haka waɗannan manyan masallatai guda biyu suna da kwai daraja, suna da kwai alhurma a wajen Allah ta'ala, ta yadda mutumin da yake lazumtar yin sallah a cikin su, to dole ladan shi zai lillimku, saboda masallaci na Annabi kamar falatas al'anuf. Kada ka yi tambaya game da dalilin da ya sa aka ba shi wannan darajar mai yawa. Haka nan kuma masallaci na Makka, saboda ma'aifa ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Na'am.
Waqtu lifafi mi'dadi tad'ifi dalila bayna al-masjid al-harami wa masjid ar-rasul alaihi salatu wassalam.
To shikenan. Malam yace waqtu lifa, amma malamai sun dada juna sani, fi miqdari tad'if lidhalika a cikin gulgudan wannan rubanya wanda za a yi bidhalika da wannan fifiko din na afdalu salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja bainal masjidil harami wa masjidir rasuli alayhi salatu wassalam takankanin masallaci mai alhurma na makka da kuma masallaci na ma'aiki alayhi salatu wassalam wato malamai sun yi sabani akan to daga cikin su wanne ne yafi yawan lada kai sallah a cikin shi shin a masallaci na Madina masallacin da annabi yake ta sallah a cikin shi hal ya bar duniya ko ku a masallaci na makka wanda shine farkon masallacin da a duniya gabaki daya aka fara shi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin saboda kowanne daga ciki akwai malaman da suke ganin cewa yafi daraja yin sallah a cikin shi yafi al-imam as-sabuni cikin littafin tafsiru ayatul ahkam karkashin wannan ayar inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ya kawo abubuwa da dama wanda akwai su a cikin masallaci na Makka wanda babu su ana annabi an gane ko sannan kuma su ma masu hujjar da suke ganin cewa masallaci na annabi yafi wato ya kawo dalilan su wanda akwai abubuwa da dama a masallacin na annabi wanda babu su a masallaci na Makka to dan haka sai zaman to bakil khilafu bainahuma zaman to halin sabani akwai tsakankanin su malaman Madina suna ganin cewa yin sallah a masallacin annabi yafi sama da yin sallah a masallacin Makka wadansu kuma suna ganin cewa yin sallah a masallacin Makka yashi sama da yin sallah a masallacin Annabi ala kulli halin dai wadannan manyan masallatan guda biyu idan mutum Allah ya bashi dama yin sallah a cikin su to ya kara gode ma Allah na'am
walam yukhtalaf anna as-salata fi masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu min alf salatin fi ma siwahu siwa al-masjidil harami min al-masajid
malam yace amma walam yukhtalaf ba a yi sabani ba ba sabani a tsakankanin malamai cewa annas salata fi masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam haqiqa yin sallah a masallaci na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu min alf salatin fi ma siwahu yafi daraja yafi sama da yin sallah dubu ba a masallaci na annabi ba wasiwal masjidil harami sannan kuma ba masallaci mai alhurma ba mai masajidi daga cikin masallatai na duniya gabaki daya wato masallacin agadas ne masallacin qudus ne masallacin bauchi ne masallacin kaza ne to kowane masallaci in dai ba masallacin makka ba ba sabanin da aka yi akan cewa masallacin annabi tsakanin shi da shi tazara ta kai tazara ta dubu ba wai ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ba na'am
wa ahlul madinati yaquluna inna as-salata fihi afdalu min as-salati fil masjidil harami biduni alifi
wa ahlul madinati wato malaman Madina daga cikin tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su irin su al-Imamu Malik da makamantansu yaquluna inna as-salata fihi afdal wato suna bayar da fatawa suna cewa haƙiƙa yin sallah ta farilla a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu tafi daraja min as-salati fil masjidil haram daga yin sallah ta farilla a masallaci mai alhurma na Makka amma bidunil alf bai kai tsakankanin su ba bai kai tazarar dubu ba shi dai ya kai 500 wadansu suna ganin cewa tsakanin su 500 ne wadansu kuma suna ganin 700 to wannan shine malaman Madina abin da suka tafi akai saboda hadisi na annabi shi dai yayi nasi akan yin sallah a masallacin shi kuma he togace masallaci na Makka kenan shi ma koda fa innahu dakhilun tahat al-afdaliyya illa anna al-masjid al-harama lahu fadlun wa maziyatun ala ghayrihi min al-masajid siwa al-masjid an-nabawi na'am
wa hadha kulluhu fi al-fara'id wa amma an-nawafil fa fi al-buyuti afdal
malan yace wa hadha to wannan fifikon da ake yi maka magana akai tun daga salatul jama'ati har zuwa nan da tattaunawar da malamai suka yi dukkan shi ya shafi sallah ta farilla ce ya shafi bayar da ibada ta farilla kuma wannan fi haqqin rijali la fi haqqin nisa'i a haƙƙin mazaje ne ba a haƙƙin mata ba. Mace ta yi sallah a gidanta a cikin ɗakin mijinta in tana da aure, ya fi ta je ta yi sallah a masallaci na Annabi, duk da darajar da yake da da kuma wannan fifiko mai yawa da yake da, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi. Haka nan ta yi sallah a masallaci na unguwarsu ya fi daraja sama da tafi masallacin Annabi ta yi sallah. Saboda masallaci na unguwarsu ya fi rashin jama'a, ya fi rashin cunkoso, ya fi rashin nisa sama da masallaci na Annabi. To ita kuma mace an umarce ta ne da ta kudinda ne ta zauna a gidanta in ba huta wanda take ta wajibi ba. Allah ta'ala ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. To mata yanda aka san su sune da zama a gida. To dan haka hatta sallah din su yi ta a gidan shine aka san su da ita. Macin da za ta dinga hutowa ta dinga bazo bazo tutiti a sallar jami'i, wannan mace ce wanda ba ta son ta samu lada da yawa. Saboda yin sallar ta a gida ba gami yafi lada da daraja a wajen Allah sama da ta fito ta yi sallah a wani titi. Sannan kuma in za ta fito din akwai waɗansu abubuwa da shari'a ta musulunci ta tanada wanda dole sai ta kiyaye su. Idan ba ta kiyaye su ba dole za a hana ta ta fito. Haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa, idza shahidat ihdakunna lisha'a fala tamassanna tiban. Idan dai ɗaya daga cikin ku mata yake za ta zo ta sallar isha, kaga sallar isha'i sallah ce wanda ake yin ta cikin duhu. To amma ce to kadda ta kuskura ta sha hutararen da za ta iya fuzgar wani daga cikin mutane, wani ya ji kamshi ya ce to wannan matar wane ce ta hutu, alhaji wane tashi ce, an gane ko? To wannan ba za a yi haka nan ba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato idza sta'azana timra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha. Nana Aisha radiyallahu ta'ala ana haka mai da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Malik wato sun kawo atsarnata. Nana Aisha tace law adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma ahadatha an-nisa'u lamana'ahunna al-masajid kama muni'at nisa'u bani Isra'il. Qalat amratu aw mun'ina? Qala na'am. قال يا حيبون سعيد قلت لي أمرت أو منعين المساجد؟ قالت نعم. وتونا أثر منا نعيشا نوني أكنشي وأشي ما تيكي كودا مسلاتنا النبي أين زيان دسكفتو دسالس علي دعادو دكالي دكالي دإلن تهيا وند تدوكا حنكليش نسكة جداس تف مسلاتي بدا برس تفبا سودا بداس إيكي أيوا دوكار الله بإدن سكفتو جن تودا ذا وند جيموس. نعم.
والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم.
ما لن يتشو وأما النوافل أما ينافل فيلي أبن ديشا فصلى تسان يكي توف في البيوت أفضل وتوين تأتكين جراجي كواية في جدنشي يسلى تنافلة يافي سوم ديزو مسلى تييتا. Amma akwai wannan amun ne yuradu bil khas, wato akwai sallolin na nafila wanda an fi so a yi su a cikin masallaci, irin abin da ya shafi at-tarawih fi ramadan. Wato wannan an fi so mutun ya yi ta a cikin masallaci duba da hadisan da suka tabbatar haka nan din, man qama ma al-imami ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. An gane ko? Wato dukkan wanda ya tsaya qiyamul layli tare da limami a cikin watan ramadan to za a gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa da waɗansu daga cikin makamantan wato hadisai wanda suke magana a wannan fadala din, wanda wannan ba ai ba magana akan dukkan wanda ya qiyamul layli a cikin watan ramadan a cikin gidanshi za a gafarta mai ma ta gaddawa min zambi. An gane ko? Wattanafulu kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Wato ku sanya wani kaso na sallar ku da za ku dinga yi a cikin gidajenku, kada ku kaurace wa gidajenku ku daina yin ibada ta sallah a cikin su kamar kaburburra. A kaburburra ne ba a yin sallah a makabarta. To kada ku mai da gidajenku kamar makabarta, kawai in kuka shigo sai kwanci, in a ganka a cikin gida to huta kake. Amma in dai lahiyar kalau ko tile dama baka kuna barazana ka shagaltu, kawai zaka tashi ka huto. A kullum kawai idan aka ce wani ya shigo gida to kalku taba shi yana huta, to kalka mai da gidanka haka na. Wattanafulu bil me yake ja bin ruku'i ko wattanafulu bin ruku'i yin nafil fili bin ruku'i da yin sallah ruku'u raka'a biyu hudu shida takwas goma li ahli makkata ga mutanen da suke mazauna makka ne su je su dakin Allah su dinga yin nafil fili na ruku'u afdalu ilaina min at-tawaf yafi ahabbu ilaina shine mafi soyuwa zuwa gare mu mu malikawa min at-tawafi daga yin tawafi na nafila wato saboda tawafi na nafila in aka ce mutanen makka a haƙin su ma yafi daraja yafi saboda za su dinga cinkoso ne da baki a kullum gurin ko a yanzu ka je ka a kullum gurin baya raguwa da jama'a a kullum ana samun baki suna shigowa makka wanda za su je su yi tawafi to amma wa tawafu lil ghurabai yin tawafi ga baki wanda ba ɗan cikin garin makka bane ɗan madina ne ɗan wata ƙasa ne ba ƙasar hijaz ba ɗan niger ne ɗan nigeria ne ɗan mali ne ɗan burkina ne ɗan cote d'ivoire ne ɗan ghana ne to idan suka tafi waɗannan baki ɗin to su dinga yin tawafi na nafila kai da kaje ka karatu daga nan kaje ka malik khalid abaha ko kaje ka jami'atul malik a saudi ko kuma kaje wata jami'a wanda imma ta kudi imma kuma wanda suke dokan nauyin mutane kaje ka can kake karatu to idan ka samu dama bayan sati biyu ne kaje ka dinga yin umara idan ka samu dama bayan kwana 20 ne kaje ka dinga yin umara duk lokacin da zaka yi aski taribaci wannan lokacin kaje kai tawafi kai sa'ayi kaje kai aski shikenan a kullum kana tashi a wata kana tashi da umara guda ko kuma da umara biyu wato wannan shine fi soyuwa zuwa gare mu mu malikawa minar ruku'i daga idan mutum ya tafi daki na Allah ya dinga yin sallah ta nafila ta ruku'u yace li qillati wujudi zalika lahum saboda karamcin samuwar wannan gurin da ake tawafi ga baki saboda ba koshi ko yaushe ne ma dai dole tattara zai ya koma garin su to dan haka in karatu ne kai ka shekarun da ka doka zaka yi shekara 10 shekara 8 shekara 15 to za ta zo ta kullu ma huwa atin atin to za ta zo ta idan ta zo kuma zaka tattara ka musu bankwana ka ce to yan uwa sai zai kan gama ko sai bayan shekara 1 ko sai bayan shekara 2 ko kuma sai an ji kudi an gane ko to dan haka sai ya zaman to yin dawafi a haƙin su yafi sama da yin tawafi a haƙin ƴan madina ƴan makka na'am
inni al-fara'idi ghadul basari 'ala al-mahalim wa liyadati an-nadrati al-ula bi ghayri ta'ammul al-haram
malan yace wa min al-fara'id yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi akan bayinsa ghadul basar wato mutun ya rintse idansa ya rufe idansa anil maharimi dangane da kallon abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mishi dukkan abin da yake haramu ne ka gani Allah subhanahu wa ta'ala bai nuface ka ba kai ka ga wannan abu to haramu ne a gare ka ka ga wannan abu wajibi ne ka rumtse idanka idan abun wannan ya zo shi zai huce walaysa fi an-nadratil ula bi ghayri ta'ammudin harajun malan yace walaysa harajun babu laifi fi nadratil ula cikin kallo na farko da mutun yayi kallo na farko da mutun yayi ya daga kanshi sai ga wani abin da yake haramu ne a gare shi to babu laifi a gare shi amma bi ghairi ta'ammudin ba tare da ya gangamta yin hakanan din ba ba tare da ya gangamta ba an nadratul ula din Maiki alayhi salatu wassalamu yace laka an-nadratul ula fala tutbi'i hasaniya wato kallo na farko idan kai shi to kada ka kuskura ka koma yin na biyu kada abin da bai halitta a gare ka bane ka kalla an gane ko sannan kuma maiki alayhi salatu wassalamu ya fada a cikin wani hadisi yake cewa innama lakal ula wa laysat laka hasaniya wato sani dai kadai wannan kallo na farko shine yake halitta a gare ka shi ma saboda wato baka sani bane zaka yi shi amma bai halitta ba kuma ka koma kai na biyu na'am
wala fi nazari ila al-mutajalla
haka nan babu laifi wato mutun ya kallaci tsohuwa wanda ta haura da shekara 50 to wannan ba laifi zuwa haka nan. An gane ku? Na'am.
Balafin nazari ila shabati bi udrin min shahadatin 'alayha wa shibihi.
Malam yace haka nan kuma babu laifi fin nazari ila shabba cikin kallo zuwa ga wato mace wanda take da jini a jikinta, budurwa matashiya, mutun ya kallace ta. Wannan ba ana nufin huskarta ba, irin kaman damtsanta da zara'inta da tafiyarta da makamantansu, wannan babu laifi. Amma kallon huska, wannan malamai na musulunci da yawa sun yi ba da fatawa akan halaccin kallon huska ta mace sama da waɗanda suke ganin cewa bai halitta ba. Waɗanda suke ganin cewa bai halitta ba irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da makamantansu, wato suna kafa hujja da waɗansu dalilai ne, wanda dalilan nan ala kulli halin wa in lam yakunu wato a mukhdiina, gaskiya waɗanda suke da kwai hujjar cewa huska ta mace ba al'aura bace sun fi su dalilai. Da haka shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafinsa Hijabul Mar'ati wa Libasu fi Salati yayi ta kawowa hadisai waɗanda a zamanin maiki alaihi salatu wassalamu gashi annabi ya ga mace, ya ga huskar mace, wanda kuma wannan matar matashiya ce, ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, hudu ba, amma ba inda aka rawaito annabi ya ce wajibi ne mace ta rufe fuskarta. To su su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da su Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi da makamantansu, kamar yadda yazo cikin littafin Hijabul Mar'ati wa Libasu fi Salati nashi, da kuma Hukumu Musafahatil Mar'ati al-Muslima lir-Rijali al-Ajanib na Dr. Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato fadar Allah ta'ala da yace wali yadribuna bi khumurihinna ala jiyubihinna, da kuma ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna, wato irin waɗannan ayoyin da kuma hadisan da suke ganin da suke tabbatar da cewa mace a kaburinta haramu ne kallon shi, ko suka ce to ai yanzu dan mutun ya ga kaburin mace, wannan ba zai iya daukan hankalin shi ba sama da a ce fuskarta. Mutun ya ga fuskar mace, wannan shine zai kira shi zuwa ga ya taya wannan abu, dan ya ga kaburi ba zai taya ba. Suka ce to ai fuska ita ce madinnatul fitna sama da kaburi. Suka ce za a ce kaburi haramu ne mutun ya ga kaburin mace, kuma a ce fuska halali ce. Sun kawo waɗansu dai abubuwa da dama, wanda shi kuma al-qiyasu wato ma'an nasi, wannan qiyasun ma'al fariq, wato ga nasi ya zo shi karara kai qiyasi da nasi ka saba wa nasi ta hanyar qiyasi ba zai yi ba. Akwai dalilai da dama wanda malamai suka kawo, wanda idan ko koma wancan masalar ta bangaren abin da ya shafi wannan Hijabul Mar'ati wa Libasu fi Salati na Sheikh Nasiruddin Albani, to yana da dan karami ne bai wuce safa 100 ba, idan mutum ya same shi zai karanta wannan. To amma akwai Jilbabul Bar'atul Muslima wanda daga ƙarshe yayi shi, wanda yayi ziyada da nuqsan cikin wancan, wanda ziyada ta fi yawa, wanda shi wannan zai kai safa 150, amma ba ni da shi, amma yana da Hijabul Mar'atul Muslima na shi. Wala fi nazari ila al-mushila shabati li udhrin, babu laifi mutun ya kallaci matashiya wanda take da kwai jini a jikinta, li udhrin saboda wani udhri wanda yake muhimmi, ba udhri ba kace eh ina so ne kawai in ganta, a saboda wani udhri wanda yake muhimmi, min shahadatin alaiha, na shaida akan ita wannan matar, wani abokinka ne yake so sai aure ta, kuma yace yana so ka kallace mishi ka zo ka bashi labarin ta. Irin ada inda ake idan mutum yana so zai auri mace, in yana da kwai yayu mata ko kannu mata sun suke zuwa su kallato mishi matar, in suka je suka kallato mishi ita, to gashi ga kamata yanda take, ga kamata yanda take, in daga cikin yan uwansu wanda yake iya ganinta ba hijabi, za a ce kamar wance kawai take, tsawonsu guda da wance hal jikin ma dai bata fice wance ba, ko kuma ta dan tsara wance kadan da tsawo, ta dan tsara wance kadan da jiki, wannan shine abin da ake yi a da. To amma sai ya zamanto yanzu kuma babu wannan din, ya zamanto yanzu shi mutumin da yake neman aure din shi zai je shi ya kallace makanshi, saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi na Jabir ɗan Abdullahi, na'am, min shahadatin alaiha, na shaida akan ita wannan matar, ko kuma ta zo ta da niqab ta zo ta da wannan gabaki dai dai kai baka san ma ko wace ce amma kuma tana so ku harkar kasuwanci da ita ta yanda kai in kaga wata tana tafiya da niqab zaka ce waccan ita ce ta zo ta amshi kana na jika 100 ta ban jika 50 ta ce ce wace da kai ka guna alƙali kenan to amma yanzu dole saboda shaida akan ta ko bangaren abin da ya shafi mu'amala ta kasuwanci saboda ya halitta mace ta yi kasuwanci in dai ta kiyaye dokoki na shari'a ko kuma ta bangaren abin da ya shafi aure ko kuma ta bangaren abin da ya shafi likita babu wani wanda babu wata mace wanda za ta iya kula da wannan rashin lafiyar ta wannan matar sai shi likita to wannan dole ya halitta ya kallaci wannan matar an gane ku aushi bihi ko makamancin wannan uzuri na abin da ya shafi a raunin nika irin idan aka tafi yaki wato mata su ne suke kula da ma da jarhal muslimina masu rauni wadanda suke da kai rauni daga cikin musulmai kamar yadda ummu adiya nusayba al-ansariya a al-ansariya Allah ta'ala kare yadda da ita fada wato kunna nudawil jarha wa nudawil marbada da makamantansu wato idan suka fita yaki nana ummu adiya tana daga cikin wanda take zaginewa idan aka kawo wani daga cikin mazaje wanda baya da lafiya ta kula da shi idan aka kawo wani wanda an mishi rauni ta zo ta tajjara shi to wannan ya halitta na'am
waqad urkhisa fi zalika lil khabib
amma mala yace waqad urkhisa fi zalika haqiqa an yi rangome a cikin kallon budurwa wato mutun ya kallaci budurwa ya kallace ta ba hijabi ya kallaci inda kawai in ya gani zai burge shi lil khabib ga mutumin da yaso neman aurenta wanda aka san ba mai yaudari bane ba mace amana bane to wannan shari'a ta musulunci ta yi mai rangome da ya kallace ta an gane ko saboda haka ma yake alayhi salatu wassalam ya fada yace saboda wannan arru'ya din ita ce in ma ta dawo mu da soyayya da take tsakankanin ku in ma ta raba eh kai dai kaji ana cewa diyar wane ana cewa diyar wane har wani yana cewa tana daukan hankali tana daukan ido tana warkal ido shikenan da kaje ka gani kai ka duka ashe maganar da mutane su ke wadi akan da kariyanci ko gani kai bata maka ba saboda shi da ma kyau wani lokacin zai iya yiwa kai kaga kyau din wani shi kuma ya gani wannan kyau din an gane ko to saboda haka ma yake alayhi salatu wassalam ya faɗa alhamdulillah ta'ala ala na'am
wallo kallin da ta fama irin wannan kiyaye